Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ake fuskanta a wannan shekara, shirin Noma tushen arziki na wannan makon ya yi duba yadda aka samu ambaliyar ruwa a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya da ta yi sanadiyar lalacewar gonaki kashi 80 cikin 100 a sassan jihar. Wakilin Malado Salisu Muhammad Garba ya tattauna mana da wani babban jami'in gwamnati a jihar Adamawa wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Muhammad Amin Suleiman, ni ne babban sakatarin bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa a Najeriya.
To a ranka da sakatare, duba da cewa jihar Adamawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci matsalolin ambaliya a Najeriya, kuma wannan ambaliya din ya kawo abubuwa da dama musamman ta gurin taɓarɓarewar yanayin gona da kuma rashe-rashen rayuka da kuma wasu dukiyoyi haka da suka salwanta. Kawo yanzu daga lokacin akon wannan abu zuwa yanzu, mu ɗauka mu fara daga kan rayuka. Kamar rayuka nawa ne aka rasa sakamakon wannan ambaliya da aka samu a Adamawa gaba ɗaya?
To yanzu kawo yanzu diddiga da yake gabanmu abin da ya nuna mun rasa mutum 51. Kawo yanzu tun somawa wannan abun nan bala'in mutum 51.
To duba da cewa mutane 51 da aka rasa a wannan turmutsitsi na wannan ambaliya, na san ba za a rasa mu dauka cewa kamar gidaje da kuma waɗanda suka jikkata. Misali akwai kididdigan gidaje da aka rasa da kuma waɗanda suka jikkata?
Eto kan gidaje da yake har yanzu wasu ƙauyukan suna kan ruwa ba a gama samu ba, amma dai akalla lissafin mu abin da ya nuna dai ba a rasa gida 12,000 zuwa sama ba. Waɗanda wasu din faduwa suka yi rushewa gaba daya, wasu din bangaren ne ya rushe, wasu din kuma shigan ruwa ne ya lalata musu kayayyaki da suke ciki da bangaren gidajen.
To a su kuma na san tayu watakila akwai waɗanda jikkata suka yi ba rasa rai ba, su ma akwai kididdigan su?
Su ma dai a yanzu kawo yanzu muna da mutum ya kai 79 a lissafin mu, amma zai iya yiwuwa ya fi haka din. Ko da mutuwan ma zai iya yiwuwa, don ruwa na janyewa a wasu wuraren ana tsintan gawaki ɗaya biyu. Da kamun ruwan ya soma janyewa muna da su ba su ci 35 ne, amma da ruwan yana janyewa sai ana tsintan wasu gawakin, wasu din ma ya kusan rubewa, sai a wajen a kira hukumomi da suka kamata kamar 'yan sanda, kamar mutanen gargajiya, kamar 'yan jarida, hada da mutanenmu, sai a yi kokari yadda za a yi a bizne wannan gawakin a wannan wuraren. Shi ya kawo lissafin har muka samu 51 din nan. Wanda suka jikkata kuma muna da 79 a kididdiganmu a iya abun da muka samu a wajenmu.
So ranka dai duba da cewa jihar Adamawa jiha ce wadda take da kananan hukumomi 21. Na san tayu akwai kididdigan inda lamarin ya fi shafa, kamar kananan hukumomi nawa ne lamarin ya fi shafa?
A yanzu haka dai zan ce ma misalin kananan hukumomi kamar 10. Za mu soma kamar madagari ya shafe su matuka. Nasu din tsabagin yawan ruwan sama ne, don a yanda muka samu labari wayanda suke da shekaru 80 zuwa ƙasa kan ba su taɓa ganin ruwan sama mai yawa irin wannan a wannan ɓangaren ba. Sanadiyar wannan din na madagali kaɗai mun rasa rayuka ya kai 12, gidaje da yawa kawai suka salwanta da gonaki da sana'o'in mutane. Sa'annan kuma a madagali sun da muka buɗe sansanonin gudun hijira ɗaya-ɗaya har guda 6, amma yanzu an rufe su sauran naji ba su ci guda 2 ba. Sa'annan akwai ƙananan hukumomi da suke gabar kogin Benue din nan, kama daga Fufore, Yola ta Kudu, Yola ta Arewa, Gire, Demsa, Numan, Lamorde. Sa'annan kuma ɓangaren gefen da wannan Kiri Dam yake don an saki ruwa na dadin kowa
dadin Gombe kenan
da yake Gombe sanadiyar yawan ruwan har ya fasa wannan environment din nan da aka yi na garin Shelan ya shiga cikin garin Shelan ya bata bangaren Guyuk yazo ya hadu da Nakiri suka zo ta gefen numan din nan sun yi ta adi ba iyaka so waɗannan kananan hukumomin su suka fi abin nan shan wahala anan
a duba da cewa waɗannan kananan hukumomi da ka zayyano kusan a ce kananan hukumomi ne wanda suke fidda albarkatun gona kuma wannan matsala kusan za a ce ya laƙume gonaki da dama ban sani ba ko kuna da yawan kididigan gonannaki da suka salwanta sakamakon wannan ambaliya a jihar Adamawa
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Sulaiman da kuma wakilin ma Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu Kar mu wanda baya shine ta da mu sanda ne arzikin mu shine uwa